music at houseofsongs.com.
Assalamu alaikum, yarin ya juyo, so zaki bani, nan Allah mi go, ajiya zana baki, zuciya ta ungo, ga gida kyawun hali, ayyaraye, na lura, kece ruhina, burina, akawo gidakina, kamun gamuna, aure yau an daura.
Music at houseofsongs.com.